من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. Muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya sake tara mu a wannan rana ta Laraba domin ci gaba da karatu wanda muka saba na mako mako, khawatirul qur'aniya. Yawmuna 28 ga watan Shawwal, hijira ta manzon tsira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447, wanda ya daidai da 15 ga watan Hudu 2026. Muna cikin suratu Hud alayhi salam, farko-farkon sura. Yau insha Allah za mu tashi aya ta 6 ko aya ta 7 a cikin wannan sura mai girma. Wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim minash shaytanir rajim من همزه ونفقه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولون الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولون ما تحبسه.
ليقولن ما يحبسه. نعم.
ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.
نعم. الله سبحانه وتعالى كتشاو هو الذي خلق السماوات والأرض. Kenan bayan sati wanda ya wuce, farko-farkon sura ayoyi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake gwada mana ko kuma yake gaya mana akan mu'jiza ta Al-Qur'ani, da kuma cewa lalle Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai ne ya cancanta abotata mu shi kadai. A ƙarshe Allah madaukakin sarki ya nuna mana cewa duk abin da kake ganin zaka boye a wani wuri, to Allah subhanahu wataala ya sani. Kenan da ka bayyana, da kakka bayyana a wajen Allah duka ɗaya ne. Don haka kenan mai imani sai yayi kokarin yi dan Allah. Wannan aya mai girma ita kuma tana nuna mana rububiyya aikin Ubangiji subhanahu wataala, wanda da shi ne ya cancanta abu da tamu shi kadai, sai Allah ya ce wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda, Allah shi ne ya halicci sama da ƙasa, fi sittati ayyam, a cikin kwana shida, wa kana arshuhu alal ma, sai kasance al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a bisa ruwa yake, li yabluwakum ayyukum ahsanu amala, kidan da Allah ya halicci sama da ƙasa dan ya jaraba ku ne, wane ne zai kyautata aiki, aiki ya zamanto kyakkyawa kuma karbabbe a wajen shi madaukakin sarki, wala in qulta, Allah sai ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, inda zaka ce kana a gaya ma waɗanda suke marasa imani, innakum mab'uthuna min ba'dil mauti, lalle ne ku kusancewa Allah madaukakin sarki zai rayar da ku bayan kun mutu, la yaqulanna, sai su ce alladhina kafaru wa nazaka kafurta in haza, ai wannan ba komai bane, kenan ka ce wai za a tada mu a gobe kiyama, ba su yarda da wannan ba, kenan ba su yi imani ba da gobe kiyama, suka ce illa sihirun mubin, wannan sihiri ne, a sihiri ma bayyananne, kenan ina suna ganin idan an mutu shikenan, wala in akharna anhumul azaba, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa idan muka jinkirta musu azaba, dan wai sai su rika cewa ya makin Allah, idan kai annabin Allah ne ka ce ma Allah ya mana azaba, wasu aya sai suke cewa wa qalu rabbana ajil lana qitra qabla yawmil hisab, suke cewa manzo Allah ka ce ma Allahnka mu rabanmu na azaba na kiyama ya mana anan duniya, to suna ta hudun haka kuma sai azaba yayin jinkiri, wala in akharna anhu alazaba ila ummatin, zuwa wani lokaci ma'dudatin wanda yake sananne ne, kenan la yaqulanna, sai su ce ma ya habisuhu, wai ya Muhammad ko kai ya Rasulullah, wai menene ya kare ko mi ya hana wannan azaba ta Ubangijinka har yanzu bata zo ba, muna cewa Allah ya zo mana azabar, ala, sai Allah ya ce ku saurara, yauma yatihim, lokacin da azabar ko kuma ranar da wannan azaba za ta zo, laysa masrufan anhum, babu wani wanda zai kawar da wannan azaba a gare su, wa haqa bihim, kuma zai sabka a gare su, ma kanu bihi yastahzi'un, abinda suke izgil a kama na azaba, indai da gaske ne kai annabin Allah ne, Allah ya aiko ka, suke ga manzo Allah, to azabar ta zo mana, ina take azabar, haskina izgili, to shine Allah ya ce azaba za ta zo, amma radda ta zo kuma babu wani wanda zai kawar da ita. Malaike cewa Imam Ibn Kasir, yukhbiru Allah ta'ala an qudratihi ala kulli shay, a wannan ayar, wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin, Allah yana ba mu labarin ikon shi akan komai, wa annahu khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam, cewa shi Allah ya halicci sama da ƙasa a kwana shida, wa anna arshahu kana ala al-ma'i qabla zalika, kenan kahin Allah ya halicci sama da ƙasa, Allah al-arshi yana ina, shine yace al-arshi yana nan sama ruwa, wannan kuma ya tabbata riwaya ta Imam Ahmad رحمه الله تعالى دغ عمران بن حسين صحابينا من الله صلى الله عليه وسلم يكي تشوا النبي صلى الله عليه وسلم يكي مسكوا البشر بان يكي البشر يكي يا بني تميم أقبل البشرى يا بني تميم من الله يكي مسياكو متانا تميم هو قبل تنيم كوي البشر قالوا قد بشرتنا فعطنا sai suka ce ya maki Allah tunda ka muna albushiri ka ba mu albushirin abinda ka mana ka gaya mana, qala, yace aqbilu albushra ya ahla yaman, sai manzo Allah yace ya ku ayyan yaman albushirin, qalu qad qabilna fa akhbirna an awwal hadha al'amr kayfa kana, suka ce ya maki Allah mun ji albushiri to a ba mu labari yaya abin yake, qala, sai manzo Allah yace kana Allah qabla kulli shay, Allah ya kasance kahin komi, kenan mutumin da zai ce a kahin Allah halicci sama, idan an ce Allah yana saman saman bakwai, sai wani ya ce to kahin Allah ya halicci saman saman bakwai to yana ina, to shine sallallahu alaihi wasallam ya ce kana qabla kulli shay, shi Allah subhanahu wataala bai da horo kuma ya kasance kahin a samu komi, shi Allah yana nan, wa kana arshuhu alal ma'i, kuma al'arshin shi yana busa ruwa, wa katawa fi lawhil mahfuzi zikiru kulli shay, kuma Allah sai ya rubuta a lauhil mahfuz duk abin da zai faru daga farkon duniya zuwa ƙarshen duniya, qala, sai ya ce fatani atin, kenan Imran ibn Husain yake cewa manzo Allah yana cikin basu labari, sai wani mai labari ya zo ya bashi labarin, ya ce ya Imran bin Hussein taguwarka da baibayinta ya kuce sai ta hine ma to shine sai ya ce daga nan bai san ba mi manzo Allah ya bada labari sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to akwai wani hadisi ko na Imam Muslim daga Abdullah bin Amr bin As radiyallahu ta'ala anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace inna Allah qaddara maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-ard bi 50000 sana wa kana arshuhu ala al-ma Allah ya halicci dukkan abubuwa na abun halitta na sama da ƙasa duka wannan a cikin 50000 sana kenan 50000 shekara 50000 to duk da wannan kuma kahin nan al-arshi ubangiji subhanahu wataala yana busa ruwa Imam Mujahid sai yace ai bi ma'ana ya khuluqa shay'an wa kana arshu ala al-ma'i kenan qabla an ya khuluqa shay'an haka Imam Qatada shi ma ya fassara yana yunabbi'ukum kaifa kana bada'ul khalqi kama Allah rawa labari ya farkon halitta qabla an ya khuluqa as-samawati wal-ardi awlada abbas yake cewa inna ma summiya al-arsh arshan liirtifa'ihi me yasa aka kiraye al-arshi yace saboda sama yake wa kana arshu ala al-ma sa imam sahabi manzo Allah sa'id al-khudri sa'id bin jubair yake cewa su'ila ibn abbas an qawlillahi ta'ala sai aka tambaye Abdullah ibn Abbas wai menene ma'anar wa kana arshu ala al-ma'i yace ai ala shay'i kana al-ma'u qala alamatan rihi sai yace wai ala ayyi shay'in kana al-ma sai wani tambaya ce to ruwan da aka ce al-arshi yana saman shi to shi ruwan abu sa me yake shine Abdullah ibn Abbas yace to ruwan yana bisa wata iska wannan dai duka kokari ne na sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dan su kusanto mana da nesa kusa saboda fahimtar abubuwa waɗanda Allah yake bada labari amma idan ba haka ba to ba koyo bane kwakwallon mu za ta fahimta musamman abin da ya shafi sararin subhana dan ko yanzu ko gobe da wanda suke karatun falaki da wanda suke karatun abubuwa na sama ba komai bane dan adam ya sani kuma aututu min al-ilmi illa qalila Allah ya ce ilimin da aka ba mu kadan ne kenan dan haka ka ce Allah yana ina idan akwai wanda shedani zai sa shi ya rika magana har ma ya kai shi ya ce babu Allah to Allah yana ina ka hanyar halicci sama da ƙasa Allah yana ina ka hanyar halicci ruwa al-arshi shi yake bisa ruwa Allah yana ina ne ka hanyar kursiyo haka dai mu ce ta tambayoyi wanda ba su dace ba wanda kuma ba su kamata ba saboda kwakwalluwarka ba za ta baka amsa abin da kake tambaya ba ko babu wanda zai baka amsa wa qawluhu ta'ala liyabluwakum ayyukum ahsanu amala kenan zu bayan Allah ba mu labarin rububiyyar shi wanda shi ya cancanta a mushi bota shi kadai subhanahu wa ta'ala to shine Allah ya ce ya halicci sama ya halicci ƙasa linafa'i ibadihi dan ya amfanar da bayin shi kaba kenan wannan ƙasa da muke rayuwa da irin tsare da suke hutowa na abincin da shi dan adam zai ci ya rayu da ruwan da yake ciki da iskar da ake shaka to Allah ya yi wannan ne dan amfanin bayin shi allazina khalaqahum liya'buduhu wala yushriku bi sha su ko wannan bayin Allah ya halice su ne mabin kasir yace dan su mushi bauta kada su gama shi da kowa yace walam yukhlaq zalika abasan ba lice wannan ba dan wasa yanzu idan ka kalli sama ka kalli ƙasa ka kalli halitta ka kai karan kanka ka san dai wannan ya wuce wai a ce an yi dan wasa ne wama khalaqana as-samaa wama wal arda wa bainahuma batila a wata aya sai yake cewa ba mu halicci sama da ƙasa ba kawai dan wasa dan kowa ya zo abin da ya ga dama kai da daidai ko ka kai na daidai kai ibada ko ba kai ibada ba kai imani ko ba kai imani ba wai kai dai ka zo ka rayu ka mutu to Allah ya ce bai halicci sama da ƙasa ba haka Allah ta fa hasibtum annama khalaqnakum abasan kuna tsammanin cewa mun halice ku ne dan wasa wa annakum ilaina la turja'un kuma ku ba za ku komo zuwa gare mu ba inji Allah fata'ala Allahul Malikul Haqq ma'ana kenan Allah ya daukaka wanda yake mai mulki na gaskiya a ce ya halice mu dan wasa ya halice mu dan mu zo mu rayu haka kawai mu tahi a'a Allah ya halice mu dan ibada wato ta samu shi kadai kada mu hada shi da wani amma zakaji ba ga dan adam yanda yake abubuwa na wasanni kai ka ce Allah bai shi dan ibada mutum zai yi zuha jina ya sha wahala ya shiga rana ya jima saboda wani wasa da yake na duniya ko kuma saboda wani abu da yake kallo ko wani abu da yake ji a jikin shi amma abu ne na wasanni wanda bai amfana mishi komi la alherin duniya ko kuma alherin lahira amma ya hakura kan haka amma ba zai hakuri ba kan ibada Allah yana ganin abubuwa da yawa kamar sun mishi wahala kamar sun mishi yawa to duk mai imani ya kamata ya san cewa Allah bai halicci sama da ƙasa ba dan wasa Allah ya halicce mu ne dan mu yi ibada Allah subhanahu wataala yace liyabluwakum ay liyakhtabirakum Imam al-Kasir yace jarabawa ce za a yi akwai ranar da kuma kowa za a hudura takardar shi ta jarabawa irin jarabawa ne da kasanin dalibai a wajen ilimi a fage na ilimi cewa daga mataki na kaza za a je mataki na kaza an koya maka karatu za a maka jarabawa to haka Allah ya duniya ayyukum ahsanu amala waye zai kyauta ta aiki wala yaqbalu Allahu akthara amalan walam yaqul Allahu subhanahu wataala akthara amalan Allah bai ce ba mai yawa cewa yayi ayyukum ahsanu amala bai ce ba ayyukum aktharu amalan wane ne zai yawaita aiki Allah bai ce ba haka ba a magana akan yawa ana magana ne akan inganci ayyukum ahsanu amala al-ihsan fil amali shine ma yace wala yakunu al-amalu hasanan hatta yakuna khalisan lillahi azza wa jalla aiki bai zamantowa aiki a addinin musulunci sai in ya zamanto an yi shi dan Allah in kai dan wani kayar yake nan ala shari'ati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bayan kai dan Allah sai abu na biyu shine kuma wannan addinin naka ya kasance akan karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wannan abu biyu ne sun zama dole yi dan Allah kuma akan karantarwa manzo siran Allah dan shi da tabbata gare shi wannan shine al-ihsanu fil amal فمتى فقد العمل واحدا من هذين الشرطين حبط وبطل حبط وبطل duk lokacin da aiki na mai imani sallah ko azumi ko zakka ko karatun qur'ani kuma menene biyayya ga iyaye sanin haƙin makwabtaka zuwa haji yuhud da zakka sai ya rasa wannan sharadi guda biyu yi dan Allah kuma akan karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to mala yace wannan aikin ya lalace wannan aikin ba ka da ladan shi a matsayin ka na mai imani kaga kenan duk mai imani ya kamata ya san cewa aikin da yake dan Allah ne kenan kyakkyawan niyya ake niyya anan kyakkyawan niyya kuma akan karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyakkyawan niyya akan cewa aikin da kake ba aikin na bid'a aikin na bid'a shine aikin da ba karantarwa manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa la in qulta innakum mab'uthuna min ba'd al-maut wannan kuma abin da ya shafi kiyama idan Allah ya ce ya ma'aiki idan ka ce musu Allah zai rayar da ku bayan kun mutu ta qulu ta'ala wa laina akhbarta ya muhammad haula al mushrikin ibn kasir yace ya muhammad idan ka ba waɗannan mushrikai labari anna Allah sayab'asuhum ba'da mamatihim Allah zai raya su bayan sun mutu kama bada'ahum ma annahum ya'lamuna anna Allah ta'ala huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda Allah zai tada su Allah zai tada su a ranar kiyama za mu tambayoyi amma sun san wa halicci sama sun san wa halicci ƙasa amma sai su ce su bu su yarda ba wa humma a haza yunkiruna al-ba'sa wal mi'ad babu kiyama kuma babu wannan taruwa da za a yi kuma babu hisabi babu wuta babu aljanna kawai za a rayu ne a mutu wannan tunani ne na kafirci tunani ne na wanda bai imani da Allah ba da kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar da Allah subhanahu wataala yake cewa huwa allazi bada'al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi Allah shi ya fara halitta kuma Allah shi zai sake halitta kuma yace wa huwa ahwanu alayhi shi yayi sauki kenan kaga fara abu shi yayi wahala akan cewa a sake shi kenan yanda Allah yi ka kasancewa akwai wata rana wanda Allah subhanahu wataala zai tada ka a gaba gare shi kuma ya tambaye ka su kuma sai su ce in haza illa sihirun mubin mu ba mu yarda ba akan za a yi kiyama a'a kawai dai ya maki Allah kana faɗi mana magana na sihiri cewa za a tashi Allah zai tada mutane zai tambaye su to kaga kenan anan za ka fahimci irin wannan koda ba lisanul hali ba lisanul maqal to alisanul hal wani za ka fahimci cewa bai san akwai kiyama ba wani ma wa iyyazu billah daga cikin musulmai duk mutumin da ba zai gyara aiki ba kuma yake abin da ya ga dama saban Allah a wajen shi ba komai bane yin umarni na Allah subhanahu wataala bai dauke shi ba da wata daraja dan neman samun lada to kaga kenan wannan koda baka ce babu kiyama ba a halishanka to aikin ka kana nuna cewa babu kiyama kai ne a matsayin ka na mai imani musulmi amma kuma duk inda za a yi wani kisa kashe-kashe da kai a ciki duk wani sace-sace duk wani abin da za a ce na ta'addanci da kai a ciki duk wani abu na sata duk wani abu na kaza kenan zaka ga wannan koda baka ce babu kiyama ba a bakin ka to aikin ka ya nuna cewa ka ce babu kiyama to kuma duk mutumin da ya sa akwai kiyama dole ya gyara aiki dole ya tsaya ya ga cewa lalle aikin shi ya zamanto aiki ne mai kyau dan Allah subhanahu wataala ya saka mushi da gidan aljanna malace ay yaqulu yaquluna kufran wa inadan maganar da suke yi dan kafirci ne da kuma nuna karan hanci ga umurni na Ubangiji subhanahu wataala suka ce ma nusaddiqu ala wuqul ba's suka ce amma yake Allah mu fa mun halin mun yarda Allah ya halicci sama mun yarda Allah shi ya halicci kasa mun yarda Allah ya halicce mu amma ka ce mana za a yi kiyama ka mu mai raba su a haka suka tsaya walain akharna anhum al'azaba ila ummatin ma'duda malaikin aka jinkirta musu azaba walain akharna anhum al'azaba wal mu'akhazati in aka bar su suna rayuwa sai su da ganin cewa yanzu ga sunan suna saban Allah sun ki imanin da manzon da Allah ya aiko bari ma suna cutar da shi suna yaƙar shi suna mushi kaza kuma Allah ya kyale sai su da ganin a kenan wannan abin da suke ma abin daidai ne ko kuma Allah subhanahu wataala bai da wani iko akan su wannan manzon ba akan daidai yake ba sai su ce ma ya habisuhu ma'ana kenan mi yake hana wannan azaba ta zo mu amana azaban mu na yanzu malati ma ayu akhiruhu hadha al'azabu anna fa inna sajayahu qad allafat at-takzib wa ash-shak lalle ne yanayin su ya nuna cewa sun karyata kuma shakku ne a tare da su kuma me ya kara musu wani shakku akan shakku wai sai su ganin azaban bata zo ba ya maki Allah ka ce Allah ya mana azaba sai Allah ya ki musu azaba ya maki Allah ka ce Allah ya mana kaza zamu imani sai Allah ya kyale su to kaga kenan anan shi mara imani sai ya ce cewa kaman Allah ya kasa ne iyazan billah ko kuma Allah ba zai musu komi ba su ko ba san ba cewa su ba su sai ba su sa Allah ba yayi abin da bai niyya ko da za su ce amana azaba amana kaza to shi Allah bai niyya muku azaba ba kenan kai a matsayin ga kafiri baka isa ba baka kai baka ce kaman Allah umurni yayi abin da bai niyya ba subhanahu wataala mala yace kalimatu umma ila ummatin ma'duda yace wannan kalma cikin alqur'ani tana ba da ma'anoni daban-daban ba ma'ana guda ba ba biyu ba uku ba a suratu yusuf alayhi salam Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wadda kara ba'da umma malati wa tusta'malu fil imamil muqtada wadda kara ba'da umma bi ma'ana ya tuna bayan wani lokaci kenan kaga wannan sai nuna cewa kalimatu umma anan a wani lokaci yana ma'anarta shine zamani ko kuma wani lokaci al'asr wani lokaci kuma al'umma ana nihi da shi kamar duk mutum koda guda ɗaya ne wanda zai zo shine jagora shine shugaba shine da Allah subhanahu wataala ya ce inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi wa lam yakun minal mushrikin shi annabi ibrahima alaihi salam shi kadai umma ne ma'ana jama'a ne ita wannan kalimatu umma a wani lokaci Allah subhanahu wataala ya aiki da ita akan addini inna wajadna aba'ana ala umma kafirai lokacin da manzon Allah yake ce musu ku zo ku yi imani da Allah ku yi imani da alqur'ani sai suka ce ya rasulullahi inna wajadna aba'ana ala umma mu mun samu iyayenmu da kakanninmu akan wani addini wa inna ala athari muqtadun ko mu da su muke koyi kenan dan haka kamar mu yi koyi da abin da iyaye suke yi kenan anan umma sai yake ma'ana milla ko kuma addini wani lokaci kuma jama'a masu yawa ana ce musu umma wajada alaihi ummatan minan nas yasqun annabi Musa alaihi salam lokacin da yaje wajen sirkin shi sirri yaje ne ya zai mishi ma'ana aiki dan ya bashi yar shi a matsayin amarya to sai ya ce mishi zai yi abubuwa zai shayar shekara kaza shekara tara in ya cika goma yayi to lokacin da yaje sai ga mutane da yawa akan rijiya wajar alaihi ummatan minan nas yasqun suna shayarwa haka kuma wasu jama'a wa min qawmi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun Allah subhanahu wataala yake cewa game da annabi Musa alaihi salam a cikin mutanen shi akwai jama'a masu yawa sune umma to mu anan kalmar umma tana nihi da kenan lokacin da Allah subhanahu wataala ya musu bayani akan cewa lalle ne azaba sai Allah ya ga dama azaba Allah subhanahu wataala tana zawwa ne zuwa wani lokaci ila ummatin ma'duda lokaci ne wanda an kaida shine kiyama da duk wanda ya saba Allah ina ne Allah ya ce zai mishi saba ya mishi azaba shine ranar kiyama kenan za a nan duniya ko ka saba ma Allah kuma ka sake saba ma Allah kake sawa a ranka so kake Allah ya maka azaba ko ya kashe ka ko ya ban kaza ko ma wani abubuwa na azaba to Allah ba zai ba saboda Allah ya sa wani lokaci shine za a zo a taru a tara kowa da kowa a baka littafin ka hannu na dama ko kuma hannu na hagu in daidai ne gidan aljanna in ko ba daidai ba da gidan wuta to zo da sai wannan lokaci yayi to shine Allah subhanahu wataala anan sai yake cewa ala yawma ya'tihim laysa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yasahizun idan azaba ta zo wa zai hana babu wanda zai hana kuma al'ummomi da yawa wanda ya kamata zamanto aya akan al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam adawa samudawa mutanen annabi lut mutanen annabi nuhu waɗannan gaba ɗayan su kowa ya zo ya nemi azabar Allah ya aika ta a lokacin Allah ya musu azaba tun nan duniya banda kuma azaba ta gobe kiyama kenan mu al'umman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a ce wannan ya zamanto aya a gare mu alama wanda za mu san cewa Allah yana aikata abin da ya ga dama subhanahu wataala game da bayin shi na'am Allah subhanahu wataala samu dace na'am walain azaqana al-insana
ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور
ليئوس كفور
ثم نزعناها إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير
نعم الله سبحانه وتعالى وإذا ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة Allah ke mu labarin halin dan adam a wannan aya shi dan adam idan aka dan dana mishi wata rahama kenan Allah ya bashi arziki ko Allah ya bashi mulki ko Allah ya bashi ilimi wani abu wanda yake na rayuwar duniya Allah ya bashi abin da yake so summa naza'naha minhu sa'annan sai muka amshe kenan aka janye dacan mai mulki ne zai zama talaka dacan mai kudi ne yanzu abun babu da can mai ilimi ne yanzu gashi nan babu albarka babu alheri to mi zai ce yace innahu la ya'usun kafur sai ka same shi mai yawan jaje abu kaza zance duk in zama Allah ya muni kaza amma lokacin da Allah ya bashi yake cikin jin dadi sai ka ji shiru babu wani labari babu bin Allah babu biyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu abin da ya dace akan addini amma lokacin da abin da ya gusa shikenan a rika camu dai sai da haƙuri rayuwar da sai a hankali kaza kaza da abubuwa na jajen sahe daban na murece daban kuma sai ka same shi kafurun wanda yake mai kafirce ma ni'imar ubangiji ce subhanahu wataala ko da bai kafirta ba kafirce ma Allah da manzon shi alkufur yana daukan ma'anar ko da Allah zai maka ni'ima sai ka rihe to wannan shi ma kafirci ne me yasa aka kira ya manoma a wata ayar kafirai saboda mi ba kafirci ba irin wancan na Allah da manzon shi a'a suna sa abin da yake na iri in aka tona ƙasa sai a sa abin ne to wannan ana ce mishi kufur kenan yanzu misali mutumin da Allah ya bashi lahiya Allah ya bashi hankali Allah ya bashi imani Allah ya sa shi lahiyar shi lau zai iya tashi zai iya kwanta zai iya zuwa inda ya ga dama amma kawai aljuhun shi ne babu wani abu ko kuma danca akwai amma yanzu babu sai ya rika jaji ya rika cewa Allah bai mishi komai ba to kaga kenan nan akwai kufurin ni'ima ya kafirce mu ni'imar da Allah subhanahu wataala ya mishi wala in azaqnahu na'ma'a idan muka bashi wata ni'ima ba da darra'a bayan abin da ya same shi na cuta masatu ta same shi la yaqulanna zahaba sayyi'atu anni kenan yanzu wannan kishin na fari shi wannan da fari bai da lahiya yana nan kawai sai Allah ya bashi lahiya kuma Allah sai mishi komi sai ya riga cewa zahaba sayyi'atu anni yini yanzu lahiya ta lau duk wani abu mummuna ya tahi ba ni ba rashin lahiya lahiya ta lau Allah ce innahu lafarihun fakhur sai ka same shi mai farin ciki yana walwala yana dariya yana fadin abin da ya dace kuma ma za ka same shi fakhurun hayyana alfahari da abin da yake tare da shi na lahiya ko kuma arziki ko ilimi sai Allah ya ce waɗanda ba sa irin waɗannan abubuwa ya ce illal ladzina sabaru sai waɗanda suka yi haƙuri kenan Allah ya jaraba shi ya haƙura rashin lahiya ne rashi ne wani abu ne Allah ya bashi Allah ya amshe wani abu ne da akwai shi yanzu babu da lahiya yanzu babu lahiya amma sai mutum ya haƙuri illal ladzina sabaru wa amilu salihati kuma suka yi aiki mai kyau sai Allah ya ce ulaika lahum maghfira waɗannan su ne suke da gafara ubangiji subhanahu wataala bayan gafara kuma Allah zai ƙara musu ajarin da wani lada kabirin wanda ke mai girma kenan kaga wannan shine hali na mai imani mala ya ce yukhbiru ta'ala anil insani wa ma fihi min sifatiz zamima Allah ya ba mu labarin dan adam da abin da yake tare da shi na siffa wadda take mara kyau illa man rahimallahu mala ya ce sai wanda Allah ya ji kanshi mafi yawa dan adam jaje gare shi innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu khairu manua illa al musalli Allah ya ce in dai ba mu wasu sallah ba sallah wadda ta riki sunan sallah in dai dan adam ne zaka same shi wallahi masasara nake ciwon kai na kasa zuwa kaza kullun jaje bakin shi in wani abu ne haka in wani rashi ne haka zai tayi to in mai sallah ne in mai bin Allah ne yana kan addini da kyau to zaka same shi zai haƙura da abinda Allah subhanahu wataala ya mushi jarabawa sai ga ya ci jarabawa shine ma da ce illa man rahimallah kenan kadan ne daga cikin mutane yace annahu idza asabatuhu shidda shi da adam halin shi idan tsanani ya same shi ba da ni'ima bayan wata ni'ima hasala lahu al-ya's sai ga ya yanke kauna wa qanutu bin nisbati ila al-mustaqbal sai ya ce ma kawai sai ni shikenan yanzu a gaba ma bai sa rai cewa Allah shine mai badawa a gaba zai iya bashi Allah shine mai bada lahiya zai bashi lahiya a'a sai ya ce a yanzu mu shikenan kawai mun rako maza mu yanzu da duniya mu ta kare to kaga wannan hali ne mara kyau game da mai imani Allah yana abin da ya ga dama yanda za ka yi ka samu ka rasa kuma Allah zai iya baka yanda za kake da rashin lahiya Allah ya baka lahiya to kuma haka Allah zai abin da yake so malai ce wa hakaza in asabathu ni'ma ba'da ni'ma haka kuma dan adam in ya samu ni'ima bayan wata bala'i da sai same shi la yaqulanna zahaba sayyi'atu anni yaqulu ma yunaluni hadha yace hadha daimun wala su'un duk abin da yake samu na yace wannan abubuwa ne masu wucewa yace kuma ba mummuna bane innahu lafarihun fakhur sai ka same shi yana mai alfahari kuma yana mai farin ciki ay farihun bima fi yadihi batarun fakhurun ala ghairihi kaga kenan dan adam da yake cewa iya Allah iya mana yana iya shi sai dan Allah in Allah ya bashi ni'ima ana cikin jin daɗi to duk abin da zai abu ne na jin daɗi kuma ga sai ga wani girman kai ya zo ya same shi musamman ya kasance mulki ko kuma dukiya ko wani ilimi sai ga cewa ɗan adam duka banza ne yanzu shi shine yake abin da yake so shi yake fada abin da ya ga dama wannan duniya a hannun shi to ana nan sai Allah ya tayi da ita sai Allah ya zo da wani abu to kuma yanzu babu wanda ya kai shi jaje to kuma inda za a ce da wani bai da yana daga cikin masu jaje kawai ana nan kwatsam sai Allah ya bashi mulki ko Allah ya bashi ilimi ko Allah ya bashi dukiya to kuma yanzu mai makin ya zamanto mishi aya dan da can bai da yanzu ya samu to kuma wannan hali nashi sai ya juya sai ya zamanto mai alfahari ya zamanto mai daga kai to Allah subhanahu wataala yake cewa sai waɗanda suka yi imani su ne ba a samunsu da wannan hali kenan a matsayinmu na masu imani mabiya sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk lokacin da wata ni'ima ta same mu ta jin dadi na ilimi ko kuma kasance na mulki ne ko na dukiya ne to har yanzu mu san cewa mu diyan adam ne kada ka rena kowa kada ka ce kai kahi kowa kada ka nuna bambanci tsakaninka da diyan adam a'a Allah ne subhanahu wataala ya maka wani abu daga cikin fadalan shi kuma duk wanda kake gani ko babba ne ko karami ne shi ma Allah subhanahu wataala yakan iya mishi wata fadalar kenan kada ka rena kowa malai ce wa amilus salihati ay fil raqa'i wal afiya su masu imani illal ladzina sabaru su mafi yawa masu haƙuri idan Allah subhanahu wataala ya musu arziki to a lokacin ma bauta Allah suke yi dan shi wani a halin shi in ka ga yana bauta Allah ko ya tuna Allah ko yana daga hannu yana jimawa a masallaci yana addu'a to sai in wani bala'i ne ya dirka ko shi amma in dai lahiyar shi lau aljihun shi a cike duk abin da yake so ya samu to babu shi babu ibada da kyau harkar duniya sai ce ban mu da lokaci ai hada-hada ake yi ta sahi daban ta wurace daban to wannan ba halin masu imani bane sai Allah ya ce ulaika lahum maghfira duk wanda ya zamanto Allah ya ɗaukaka shi da wata daraja tashi ko ta ilimi ko ta arziki ko ta mulki amma kuma har yanzu yana tare da bayan Allah yana ibada yanda ake so to waɗannan Allah zai musu gafara ay bima yusibuhum min ad-darra'i in wata mummuna ta same ka ma Allah zai gafarta maka wa ajrun kabirun bima aslafuhu fi zamanir rakha'i kuma Allah zai musu gafara abinda suka aikata lokacin da suke cikin jin dadi kama ja'a fil hadisi hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na rantse da Allah da rayuwar take a hannun shi la yusibul mu'minu hammun wala ghammun wala nasabin wala wasbin wala haznin yace hatta shaukatu shaquha illa kaffara Allahu anhu biha min khataya babu abin da zai samu mai imani na wani wahala ko wata damuwa ko wani mummuna ko wani rashin jin dadi kai sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da kaya mai imani ya taka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ya kankare mishi zunubin shi wa fi sahihaini hadisi ya tabbata sahihul bukhari da imam muslim manzo Allah ya ce wallazi nafsi bi yadi na rantsi da Allah da rayuwa take a hannun shi la yaqdi Allahu lil mu'minin qada'in Allah ba zai hukunta ma wani mai imani ba wani abu illa kana khairan la sai wannan abu ya zamanto alheri ne a gare shi in asabatuhu sarra'u shakara fa kana khairan la in ya samu abu mai kyau sai ya ce Allah nagode Allah nagode sai wannan abu ya zamanto alheri wa in asabatuhu darra'u sabara in mummuna ta same shi sai ya haƙura fa kana khairan la shi ma wannan sai ya zamanto alheri ne a gare shi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce walaysa zalika li ahadin ghayra al mu'min in ba mu'mini ba ba a samu mai wannan babu mutumin da zaka same shi in ya samu mai kyau sai ya ce alhamdulillah in mummuna ta zo kuma sai ya haƙura ya ce Allah muna neman afuwanka Allah mun haƙura babu jaje babu kai karan Allah wajen bayin Allah kaga mummunan siffa ce kada ka ce wa mutane kana kaza kana kaza waye zai babu wanda zai baka lahiya in arziki ne babu wanda zai baka in mulki ne babu wanda zai baka in kuma ilimi ne dole ka tashi ka meke abinda wani bai baka gajin ka rika jaje shi ma akwai abin da yake tare da shi kawai dai ya yi ka haƙuri ne amma kai ga ka da jaje to wannan ba siffa masu imani ba ne siffofi ne guda biyu waɗanda suke abin alheri ne abin burgewa ne ba a samun sai ga mai imani in ya samu abu mai kyau sai ya ce alhamdulillah sai ya zamanto lada girman ladan shi ya ɗaukaka in ya samu musiba kuma sai ya haƙura to kaga kenan Allah subhanahu wataala yakan iya jaraba bayu don ya ɗaga darajojinsu kamar yadda Allah yake ma annabawa su ne zababu a wajen shi subhanahu wataala wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce ma sahabbai ko da masassara sulumki biyu yake an kaga ciwon kai na manzo sallallahu alaihi wasallama to limki biyu ne irin namu sai an limka shi in masassara ne in ciwon kai ne in mine ne kowane irin ciwo ne ko ciwon ciki in dai manzo Allah zai sallallahu alaihi wasallama to sai an limka irin na mutane dan Allah ya kara mishi ma'ana karhin daraja shine manzo Allah yace ashaddu bala'an al-anbiya wanda Allah yake musu jarabawa yace annabawa yace summal amsalu fal amsalu wanda suke kusa da annabawa imani kenan da bin Allah imani da sanin Allah da sanin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kenan imaninka yana karuwa to ka shirye jarabawa za ta karu a gare ka annabawa za a musu sai ama masu bin annabawa kenan ka gan kamar irin wannan kullun shiru ya kamata ka mai da lamari zuwa ga Allah subhanahu wataala ka ƙara kokari cewa Allah madaukakin sarki ya saka daga cikin bayan shi wanda suke nagari Allah subhanahu wataala da yace illal ladina sabaru sai wanda suka yi hakuri duk abin da dan adam zai same shi a nan duniya ko a gobe kiyama to ka tabbatar da cewa dole sai ka yi hakuri hakuri akan da'a hakuri akan rashin da'a ma'ana hakuri akan da'a hakuri akan ma'ana azaba ko kuma mu ce saban Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa huffatul jannati bil makari wa huffatul naru ita aljanna sai Allah ya ce aka kewaye ta da abin da ba su ita kuma wuta sai Allah ya kawo mata abubuwa na morewa abubuwa na jin dadi dan adam zace shi ta yi karkata zuwa ga wannan abun to sai amma sai Allah ya ce ya hana to kene yanzu kai a matsayin kana mai imani dole ka hakura dole ka danne zuciyarka duk da cewa abun kana so abun akwai morewa abun akwai shanawa abun akwai kaza a ciki amma tunda Allah ya hana ka hakura to kuma ga hakuri akan da'a zaka bauta ta mu Allah a wani yanayi dole ka hakura amma ya zamanto abu ne na dukiya zaka hudda ko kuma irin salloli da za a yi musamman lokacin sanyi alwala da cikin sanyi abubuwa ko kaje wata ibada kana shan wahala ko kuma sai da kyal to wannan shi ma hakuri ne wanda Allah subhanahu wataala yakan kara ma bayu daraja idan ana magana akan hakuri sai mutuna tarihin annabin Allah Ayyub alaihi salam wanda Allah mushi jarabawa hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari cewa mutun ne mai arziki kuma annabin Allah ne Allah mushi jarabawa rashin lahiya arzikin ne ya kare iyalin nashi su ma suna nan suka kare komai sai da ya kare sai da ya zama to sai shi da matar shi ita kare ita ma saura kiris sai Allah subhanahu wataala ya kawo mushi agaji kuma kullun cewa yake Allah nagode Allah nagode bai taba yin wani raki ba ko kuma yace Allah ka mun jarabawa Allah ka amshi dukiyata Allah ka amshi ayyana Allah matata Allah kaza a kullun in ya kalli kanshi yadda yake rayuwa to sai ya mu Allah godiya shine wata rana kawai sai Allah yace ya Ayyub yace ka meka kafarka kasa wani ruwa zai zo wannan ruwan zaka sha kai wanka shikenan Allah ya bayar da mushi dukiyar shi Allah ya maido mushi iyalin shi Allah ya maido mushi komi kuma ya zamanto Allah ya ce inna wajadnahu sabira ni'mal abdu Allah ya yabe shi cikin Qur'ani lalle mun same shi mai hakuri kuma Allah ya ce ma dalla da wannan bawa innahu kana awwab innahu awwab lalle ne tabbas Ayyub mai mai da lamari ne zuwa ga Allah kenan duk abin da ya same ka hakuri ake so idan mutum ya hakuri to babu abin da ma'ana zai bata maka lokaci ko ya bata ma rai ko tansiyon ta zo ta kada ka ko wani rashin rayuwa Allah ya baka lahiya Allah ya baka addini Allah ya baka imani wannan sune babban abu in dai kana da imani kana da lahiya ko da ko talauci kai kai ne lamba daya to duka ba komai ba da harkar duniya ne ko da jahilci kai ne karshe a duniya kai ne kuta jahilci kuma a rashin iko kai ne na karshe in dai Allah ya baka imani Allah ya sa ka san Allah ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ka tabbatar da cewa Allah ya baka komi wannan sauran duka sharar duniya ce shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taba nema ba wai Allah ya bashi irin waɗannan abubuwan a'a sai da imani Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik kullun manzo Allah kaga annabin Allah ne Allah ya aiko shi shine annabi na karshe an gafarta mushi gaba da baya babu zancin a ce yau gashi ya bar ai hanya amma manzo Allah sai ya ce ya Allah mai juya zukata Allah ka tabbatar da mu akan imani wannan shine babban abu rasa imani shine manzo Allah ya ce inna Allah yu'did dunya liman yuhibbu wa man la yuhibbu wala yu'dil imana illa liman yuhibbu Allah ya raba da imani wanda baya sai ga wani kasar gumin kafiri bai hude wanda yake mai zagin Allah iyaza billah ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma Allah zai daukar duniya ya bashi kai kana ganin kamar wani kaya to amma wannan ba wani abu bane a wajen Allah subhanahu wataala kuma kaga mai imani Allah ya bashi kenan manzo yake so ya nuna mana cewa ita duniya ba komai bace Allah yana ba mai imani yana ba kafiri amma yace wala yutul imana Allah bai ba da imani illa liman yuhib man yuridu Allah bi khairan yufaqihu fi din duk wanda Allah ya so shi da addini da alheri me yake sai sanar da shi addini sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dalle duniya inda za a ce tana da daraja da wani matsayi da wani mutunci duk abin da kuke gani na mulki ne ko na ƴaƴa ne ko na ilimi ne kudade abubuwa kamfanna abubuwa daban-daban na duniya da jirage na sama da na ƙasa da waye motoci sallallahu alaihi wasallama yace inda duniya ta kai fuffiken kuda daraja da matsayi yace da kahuri ba a bashi kwata guda na ruwa saboda abu dai mai daraja amma kaga yanda suke fantamawa yanda suke rayuwa to ba komai bane الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر إن جمع الله صلى الله عليه وسلم إذا الدنيا كما جدا كسر المؤمن باك أيوم كومي سيأنشي كي كما أبن دزاك أي أكو أول دأنهانا ككي كذا ككي كذا شوكو كاهو لأوها بودي أبن دي قدام أيكي كما ينا تكون جدا الجنة يندمو إدمو كجاء الجنة باب أمرني باب حاني كوازي أبن دي قدام أبن دي برجيشي أبن دي كي سو وشيسا الله سبحانه وتعالى idan ya zabe ka daga cikin bayan shi na gari sai ya nuna maka imani ya sanar da shi darajar shi subhanahu wataala da kuma sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan shine qululul daraja amma duk abin da ba so ba abu ne mai wucewa kuma baka zo da shi ba baka taya da shi kuma abu ne wanda ko kayi shi ko baka yi shi ba wucewa za a yi ko kana da shi ko baka da shi wucewa za a yi ko a ce ma gadan gidanku ne ko kuma ku kuke yi wata rana sai labari yanda haka wannan kai ta da mu hankali abin da ya kamata mu gyara imani alaƙar mu da ubangiji subhanahu wataala ta zama kyakkyawa sai ga Allah ya ji kanmu Allah ya samu daga cikin bayo nagari Allah subhanahu wataala ya samu dace na wa
la'allaka tariqum بعد ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل
نعم الله سبحانه وتعالى يقول فلعلك تارك بعد ما يوحى اليك ما لكن انا magana ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irin wannan manzon da suke hadi so da yawa yakan sa ma manzon Allah wani abu na damuwa ya maikin Allah inda gaske ne Allah ya aiko ka amana azaba ya maikin Allah ina ubangijin naka kaza kaza abubuwa marasa kyau to shine Allah subhanahu wataala sai yake ga manzon shi tana yiwa ka bar wani abu abinda muka maka wahayi wada'iqun bihi sadruka kuma zuciyarka ko kuma kirjinka yana samun kumci an yaqulu laula unzila alaihi kanzun wani lokaci ma sai su ce in kai annabin Allah ne ya akai kake zuwa kasuwa abincin gidanka ma ga yanda yake Allah ya sauko maka zinariya mana Allah ya sauko maka arziki daga sama auja ma'ahu malakun ko kuma abinda muke so kai a mazanka na annabi Allah ya sauko maka wani mala'ika in kana wa'azi sai daga cewa eh haka ne gaskiya ne Allah ya koshi kuma ni gani mala'ika sheda ne duka haka suke nema to Allah bai yi niyyar haka ba to sallallahu alaihi wasallama sai ya rika dan jin wani abu a cikin zuciyar shi hali na dan adam yace innama anta nazirun Allah subhanahu wataala kamar yana bashi hakuri Allah yana lallashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace rabu da su abinda suke hodi ka kyale su kawai dai anta nazirun lalle kai mai galgadi ne wallahu ala kulli shay'in wakil lalle Allah subhanahu wataala akan komai shine wakili Allah ya sani Allah yana ganin su abin da zai faru a gare su Allah ya sani insha Allah kenan ma'anonin wannan ayar lokaci yayi sati mai zuwa insha Allah sai mu dasa akan anan da fata abin da muka yi daidai Allah tara mu cikin ladan wanda ke na kuskure ne Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah